wata kididdiga da hukumomin lafiya na jihar Kano suka fitar ta nuna cewa la'akari da yawan al'umma kimanin miliyan 20 jihar Kano na buƙatar ma'aikatan lafiya fiye da 20,000 waɗanda suka hada da likitoci da ma'aikatan jiya da ungozoma da ƙwararru kan harkokin gwaje-gwajen kimiyya asibitoci da cibiyoyin shan magani na sassan jihar. Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta Kano ya ce matasa fiye da 1,500 da aka baiwa takardun aiki wani mataki ne na magance matsalolin ƙarancin ma'aikatan lafiya musamman a yankunan karkara na jihar Kano.
Muna da ma'aikata banda waɗannan 1,500 muna da ma'aikata kusan 9,400 ko da 500 sai dan ka ƙara su muna da zamu kai ma'aikata yanzu 10,400 kenan oso so amma idan ka kalli girman Kano da yawan mutanen Kano ana cewar mutum miliyan 16 wani ma kididdigar miliyan 20 za a ga cewar ma'aikatan da ake bukata ita jihar Kano suna da matukar yawa wani kididdiga da muka yi mun ga cewar muna buƙatar ma'aikata ne kusan 24,000 da yan kai kaga kenan idan ka kwatanta da abin da muke buƙata to muna buƙatar ninkin ma'aikatan da muke da su domin a samu a wadatar da kowa.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da bikin makon lafiya na Kano inda ake bitar nasarori da ƙalubalen da ayyukan lafiyar jama'a ke fuskanta a jihar. Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya ce baya ga ɗaukar ma'aikata batun wadata cibiyoyi da asibitoci da kayayyakin aiki da kuma samar da yanayin da ya dace na cikin al'amuran da suka sanya a gaba.
Wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen tabbatar cewa wancan gibi mun cike an samar da wadatattun ma'aikata a ƙananan asibitocin mu da mamayen mu. Wannan tsari da aka yi mun tabbatar cewa kowace ƙaramar hukuma an ɗauko ƴan asalin ƙananan hukumomi da suka yi karatun nan na lafiya wanda mun yi amfani da wannan mun ɗauki kowace ƙaramar hukuma mun ɗauki ma'aikata.
Wasu daga cikin matasan da aka ɗauka aiki bayan shafe shekaru suna aiki kyauta a cibiyoyin shan magani da asibitoci na cewa
sunana Zainab Nasir Tijjani kai ina matukar farin ciki ina godewa Allah subhanahu wataala saboda zan taimakawa al'umma ta da kasata baki daya.
Sunana Isa Balgan Duje ai aikin sa kai na voluntary a baya ina ji dadi a cikin raina sosai zamu yi aiki tukuru insha Allah mu taimaki al'umma.
Sunana Jamila Shehu Ahmad ina matukar farin ciki sosai.
Yanzu idan aka tura ki kauye zaki je?
Eh zan je sosai ma. Ya saboda ai daga karkaran muka fito iyayen mu da ƴan karkara ne to ya kamata an first din mu karkara mu je.
Dai masu sharhi a fannin kiwon lafiya ke cewa akwai buƙatar hukumomi a Najeriya su ƙara ƙaimi game da lamuran kiwon lafiyar 'yan ƙasar.
Samar da ma'aikata shi ne yana da cikin manya-manyan abubuwa. Kaga da ba a sami irin wannan ɗin ba amma yanzu watakila saboda jan hankali da muke yi na nazarin da muka yi to ya fara ƙara haskawa kuma an yi ɗin da aka fara ɗauka ɗin an ga raguwar mace-macen mata masu juna biyu waɗanda da ba su samun taimakon gaggawa yanzu suna samu daga wurin ƙwararru.
Dr. Awalu Musa Sufi kenan manazarci a ɓangaren kiwon lafiya a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.